tun a washe garin fitar da sakamakon wucin gadin da ya bayyana shi a matsayin wanda ya sha kaye a zagaye na biyu na zaben da ya hada shi da Bazoum Mohamed na jam'iyyar PNDS mai mulki dan takarar jam'iyyar ADR Canji Muhammad Usman yayi watsi da wannan sakamako wanda a take yanke shawarar kalubalantar sa a kotun tsarin mulkin kasa ya kuma shanana ta wannan matsayi mafari kenan kungiyar CCDR ke yaba wannan halayya ta sa Siraji Isa na daga cikin shikashikanta
Malam Muhammad Usman dukkan cikin hurucin da yayi da kallaman da yayi da matakan da ya dauka ya nuna da cewa shi tsohon shugaban kasan wannan kasa ne sannan kuma ya san abin da ke iya kawo tashin hankali sannan kuma ya nuna cewa akwai hanyoyi waanda ya sani waanda haka ne doka ta tanadar kundin tsarin mulki ta tanadar ya je ya kai kotun koli wadda ita kadai ce adda hurumin ta hadi wanda adda gaskiya ko wanda bai da gaskiya sannan kuma ta hadi sakamako na dindindin to wannan hurci da yayi saboda shine muka jinjina mishi
a makon jiya wasu biranen kasar nan sun yi fama da tarsomar watsi da sakamakon zabe yayin da Muhammad Usman ke fadi yana kari cewa ya kuduri aniyar zuwa kotu saboda haka kungiyar ta shawarci tsohon shugaban kasar ta Niger yayi watsi da shawarwarin mutanen da ta kira miyagun abakan tafiya
a matsayin shi na dattijo a matsayin shi na wanda ya jagoranci wannan kasa ya san da cewa kada ya saurari waanda ke iya tusa mishi kalamai na fitina na tada zamna tsaye na tarzoma amma ga irin kalamman da yake hurtawa da shi da waɗannan mutane ba hanyar su guda ba saboda shi ya zabi zaman lahiya
a nan gaba cikin watannin na Maris ne kotun tsarin mulkin kasa za ta bayyana sakamakon dindindin na zaben shugaban kasa na 21 ga watan Fabrairu da ya gabata dalili kenan kungiyar CCDR a ta bakin shugabanta Issou Sidibe ke kiran yan kasa su kasance masu nuna halin da tako da bin umarnin hukumomi domin tabbatar da zaman lafiya
demande aux citoyens de rester calme et serein et de respecter les décisions des institutions de la République.
A yammacin Juma'ar da ta gabata wata tawagar ƴan hamayya a ƙarƙashin jagorancin Muhammad Usman ta ziyarci ofishin jam'iyyar PSPA dubara ta tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja Janar Salu Jibo sai dai ta yi kicibisu da jami'an tsaron gar national waɗanda suka rufe kofar gidan ba shiga ba fita sakamakon wani umarnin da suka ce ya zo musu ne daga sama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.